Europa na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasannin rukuni zagaye na shida. Ga kaɗan daga cikin sakamakon wasannin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Zuriya ta sha kashi a hannun Manchester United da ci 2-1, inda Manchester ta bi ta har gidanta. Bayanan kuma bata ji daɗi ba a hannun Fenerbahce, inda Fenerbahce za ta tsaya mai ban haushi a gidanta. Kafin ta samu nasara akan Olympiacos da ci 2-0, yayin da Anderlecht ta sha kashi a gidanta a hannun Athens. Alkmaar kuwa ta lallasa Zenit ne da ci 3-2, yayin da Mainz ta samu nasara akan Kabala da ci 2-0. Maccabi kuwa ta lallasa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Dundalk ne, yayin da Astra suka tashi tangaras babu ci tsakaninsu da Roma. Fezzan ta samu nasara akan Australian Wind da ci 3-0. Rapid Wind kuwa sun tashi 1-1 kunnen doki tsakaninsu da Atlético Bilbao. A ɓangaren La Liga na ƙasar Spain kuwa na shekara 2016 zuwa 2017 ana mako na 15. A yau za a kara tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Malaga da Granada da misalin ƙarfe 9 saura kwata agogon Nigeria, Niger, Kamaru da ƙasar Chad. Gobe Asabar kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Osasuna ne za su karɓi bakuncin Barcelona. Real Sociedad za su fafata da Valencia, yayin da Las Palmas za su karɓi bakuncin Leganes. Real Madrid kuwa za ta karɓi bakuncin Deportivo La Corona ne. Za a fafata wasan ne a lokuta daban-daban agogon Nigeria, Niger da Kamaru. Haka a can ƙasar Ingila, a gobe Asabar ɗin 10 ga watan 12 na shekara 2016 za a keke raini ɓangaren Premier League na shekara 2016 zuwa 2017, shi ma mako na 15. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Watford za ta karɓi bakuncin Everton, yayin da Swansea City za su fafata da Sunderland. Arsenal kuwa za su karɓi bakuncin Stoke City, da Hull City za su morata Crystal Palace, yayin da Bolton za su fafata da AFC Bournemouth. Leicester City kuwa za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. Za a fafata wasannin ne misalin ƙarfe 8 saura kwata agogon Nigeria, Niger da Kamaru. Sadi Peter Lafiya.